at last. My love has come along. My lonely days are over, and life, it's like a song. The skies above are blue. And my heart was wrapped in clover. I could speak to and dream that I could call my own. I found a dream to press my cheek to, a dream. And here we are in heaven. For you are mine at last. For you are mine at last. Da 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 da